Sunana Honorable Abdulhadi Abdullahi Kankara. Ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa a yankunan mu na Faskari, Sabuwa da Kankara. Wani constituency ne na Federal Government wanda kuma ya zama wani volatile area wanda kowa tsoron kowa yake ji, wasu ma ba su iya zuwa wasu wuraren da ma rana. Ya kamata gwamnati ta something has to be done. Gwamnati ta tashi tsaye ta kirawo relevant stakeholders da jami'an tsaron nan na soji a zauna a lalubo a samo wani solution, a samo wata mafita wadda za a samu a zauna lafiya.
Tsohon shugaban karamar hukumar Kankara da ke jihar Katsina kenan ke kokawa dangane da matsalar tsaro a jihar tasu, amma rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewar a wannan lokaci fa tana ƙara jan damara. Kanar Aminu Iliyasu shine jami'in sadarwa na sashin aikace-aikacen rundunar.
A tsakanin wannan lokaci, dakaru sun tsananta farmaki kan miyagu ta hanyar karkaɓe su da fatattakarsu daga maboya, gudanar da kwanton ɓauna kan miyagu tare da cafke wasu masu ba su bayanai da kuma wasu dabarun soja daban-daban domin kare al'ummar wannan yanki. Babu shakka, wannan atasaye da sojojin ke gudanarwa sun kai ga cimma ɗimbin nasarori kamar hallaka wasu daga cikin gagararrun yan bindiga daɗi, ƙwato miyagun makamai, ragargaza maboyar miyagu, kame masu baiwa miyagu tallafi, da kuma mafi muhimmanci kubutar da mutane da ake garkuwa da su.
Kanar Iliyasu ya zayyana kaɗan daga cikin irin fafatawar da suka yi a baya-bayan nan.
Zaratan dakarun Operation Sahel Sanity sun ƙaddamar da samame kan maboyar yan bindiga daɗi da aka gano a ƙauyukan mararrabar ƙawaye da gobirawa a cikin ƙaramar hukumar Safana ta jihar Katsina, inda dakarun suka ragargaza maboyin nasu bayan yin nasarar hallaka 6 daga cikin yan bindiga daɗin. Haka kuma dakarun sun ƙwato bindigu guda 4 ƙirar AK-47 gami da bindigu guda 3 ƙirar gida da babura guda 2. Sojojin dai na ci gaba da dakushe aman miyagun. A wani ɓangare, sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da shiyyar Faskari sun damke mutane 2 masu suna Lawal Madaki da Hassan Ali a ƙauyen Gobirawa da ke cikin ƙaramar hukumar Faskari ta jihar Katsina, waɗanda bayanai suka nuna cewa suna baiwa 'yan bindiga daɗi bayanan sirri.
Domin neman ƙarin bayani dangane da kalaman na sojoji, na tuntuɓi Comrade Kabir Shehu ɗan ɗaki da ke zama jagoran wata cibiya da ke sa ido tare da tattara bayanai dangane da rigingimin da ke faruwa a jihar ta Katsina.
Wannan sojoji sa wahin ƙoransu suna kuma kamantawa kullum tsaye suke ko aikin da muke na bin diddikin aikin da abin da ke faruwa. Gaskiya za mu yi wa sojojin Najeriya a wannan yanki da suke ciki,
domin a kullum ƙoƙari suke su ga cewa sun yi abin da suke iya matsayin da jami'an tsaro. To sai dai wannan bai hana kuma ana samun matsaloli a wasu ɓangarori ba. To wannan kuma bai hana sojojin Najeriya ɓangaren su ba su ƙoƙarin kamo wasu 'yan ta'adda tare da ƙwato wasu daga cikin mutanen da aka garkuwa da su. Wannan ƙoƙari gaskiya kullum sojojin Najeriya suna yin shi, sai dai kuma su ma a daga bangaren su kuma sun fara kokarin su ga sun yi abin da suke iyawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.